wannan shiri na raba wa ƴan Najeriya lambar zama dan kasa kimanin miliyan 200 na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar operation lafiya dole mai yaki da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ke fallanta mallakar lambar ga mazauna yankin. To ko da akwai alaka tsakanin yunkurin na hukumar bada katin zama dan kasa da batun tsaro, tambayar kenan da naiwa a general manager mai kula da aikace-aikace na hukumar Abdulhamid Umar Umaisha.
Alakar su a gurguje shine arewa ta a maso gabas inda muke da Borno State, Adamawa da Yobe inda ake abin nan. Zancen tsaro babban zance ne. Ita lambar da muke bayarwa yana taimakawa masu aikin tsaro su iya sanin waye ne mai laifi, waye ba laifi. Zancen tsaro ba wasa da ita. Mu amfanin wannan shaidar da muke ba ƴan Najeriya akwai zancen tsaro na asan mazama ƙasar Najeriya kuma wanda aka tare ya iya nuna shi asalin ɗan ƙasa ne.
To ranka da yin bayani cewar akwai waɗanda suke kalɓar wannan katin waɗanda ma ba ƴan Najeriya ba ne, gaskiya ne?
Eh, wannan zancen gaskiya ce domin akwai maƙwabtanmu masu iya zamurowa da su zo su yi. Constitutionally mu ba ba mu wannan ƴancin na iya cewa mu zame wannan ɗan ƙasa wannan ba ɗan ƙasa ba ne, amma aikin iya lissafa waye ɗan ƙasa na hannun ƴan immigration, muna aiki tare da ƴan immigration ne. Da gaske ne akwai ƴan maƙwabtanmu masu shigowa amma ba mu da na'urori na iya sani.
Abdulhamid Umaisha ya ce hukumar bada katin zama ɗan ƙasa na maraba da le da yadda rundunar operation lafiya dole a shiyar arewa maso gabas ta farlanta karɓar wannan kati ga mazauna yankin.
Eh, mu a nan farin ciki muka yi sosai don dama can ƴan Najeriya mun kira mutane da yawa ba su fito sun wannan registration ɗin da muke yi ba. Yanzu da aka sa ta dole kaga mutane sun fito sosai.
Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na ganin muhimmancin wannan aiki.
Lallai ba shakka register na ɗan ƙasa yana da muhimmanci ga tsarin tsaro. Na farko shi zai ba ma hukuma ko wace iri ce ta san wane ne ɗan ƙasa, me ma yake yi, me yanayinsa. Alƙaluman da za a tattara ta wurin wannan rajista ɗin ƙasa za ta yi amfani da shi wurin duk wani tsari na tsaro. Wurin bincike, misali wani ya yi wani laifi, ana son a gano wane ne shi, to wannan ma na iya taimakawa don kafin a yi rajista ɗin ana ɗaukan waɗansu muhimman abubuwa daga shi wanda za a yi ma rajista, wanda turanci ana ce musu biometric, wato ɗan dangwalin hannun yatsan mutum da kuma wani lokaci hannun da ido ma.
Yanzu dai abin jira gani shi ne irin tasirin da wannan hoɓɓasa zai yi musamman ga sha'anin magance matsalar tsaro a Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.